أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا yammacin hudu ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1447 ci gaba da karatun mu na tafsiri muna suratul nisa sura ta hudu za mu tashi kan aya ta 88
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا
الله سبحانه وتعالى يتي فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا فما لكم me ya same ku kuke ja'in da fil munafiqina cikin lamarin waɗannan munafiqai fi'atayn halin kanku kuka rabu jama'a biyu wasu jama'a suna kallon waɗannan munafiqai a matsayin masu imani dan haka bai dace a yake su ba wasu kuma suna kallon su a matsayin cewa ba masu imani bane lalle a yake su wallahu arkasahum bima kasab alhali kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar da su cikin kafircin su suka tabbata a matsayin kafirai saboda abin da suka aikata na ainihin kuduri mara kyau na mummunan aiki a turiduna an tahadu man adalla Allah shin kuna nufin za ku shiryar da wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya batar da shi ya zartar ya hukunta tabbatuwarsa akan bata shin za ku iya shiryar da shi amsa ba za ku iya ba wa man yudlilillahu kuma dukkan wanda Allah ya batar da shi ya hukunta bata akan sa falan tajida lahu sabila ba za ka iya sama mishi tafarki na shari'a ba saboda Allah ya riga ya hukunta cewa zai tabbata kan bata a ayat da ta gabata Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin ababen da ya shiryar da mu karkashin ayar shi ne Allah ya shiryar da mu zuwa ga wajabcin kadaita shi da bauta ta fuskar kassa a matsayin abin bauta na gaskiya wanda ya cancanta a kadaita shi ba tare da sanya masa wani abokin tarayya ba domin ba shi da wani abokin tarayya ko da kuwa an sanya din kasancewar dukkan wani abokin tarayya da za a sanya wa Allah, wajen bautata wa Allah, wajen kudirce masa abinda aka kudirce ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abokin tarayyar bai cancanci haka ba, da haka daidai yake da babu. Shi yasa Allah ba shi da abokin tarayya cikin bautata masa, cikin sunayensa da sifofinsa, cikin abin da ya shafi ayyukansa gaba daya subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda ya ce, la sharika la wa bidhalika umirt wa ana awwalul muslimin, babu wani abokin tarayya ga shi Allah subhanahu wa ta'ala, kuma da haka aka umarce ni, ni ne kuma farkon masu miƙa wuya akan haka, cewa Allah shi ya cancanci a kadaita shi da bauta. Da haka wannan aya tana nuni zuwa ga tabbatar da kadaituwar Allah subhanahu wa ta'ala, kuma wannan shi ne abin da yake farkon wajibi ga kowane mutum ya kudirce a zuciyarsa, cewar Allah shi ya cancanta a kadaita da bauta, wanda wannan shi ne farkon wajibi. Da haka shi ne tushe duk wani abin da yake ba shi ba na ayyukan ibadu, to yana giluwa ne akan shi wannan ya tsayi, idan wannan din ya tabbata. Idan ya zanto bai tabbata ba, shi tauhidi, to dukkan wani abin da aka gina a kansa ba zai tabbata ba, sunansa rushasshe. Da haka shi ne farkon wajibi da yake wajaba a kudirce dangane ga Allah subhanahu wa ta'ala, na zantowarsa cewa shi ya cancanta a kadaita da bauta. Kamar yadda ya ce, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut, lalle wallahi tabbas haqiqa mun tura cikin kowace al'umma wani irin manzo na musamman, yana cewa al'ummarsa ku bautata wa Allah, ku kadaita shi da bauta, ku nisanci dukkan wani tsari wanda yake sabanin tsarin Allah subhanahu wataala. Kamar yadda yake, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, ba mu aika wani manzo gabaninka ba face sai mun yi wahayi zuwa gare shi cewa babu wani abin bauta bisa da cancanta in ji Allah sai ni, saboda haka ku bautata mini, ku kadaita ni da bauta. To kadaita Allah da bauta ita ce manufar samar da wato ainihin mutum a bankasa da aljan, dan ya tabbatar da wannan kadaitakar ta shi Allah subhanahu wa ta'ala wajen bauta. Kamar yadda Allah cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu, Allah bai halicci mutum ba, jinsin mutum da aljanu, sai dan su kadaita shi da bauta. To da haka wannan shine farkon wajibi, farkon abin da yake dole akan kowa da kowa, kudirce kadaituwar Allah subhanahu wataala, cewa Allah shi ya cancanta da aka kadaita da bauta. Shi yasa kamar yadda hadisi ya tabbata fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya aiki Mu'adh ibn Jabal radiyallahu an zuwa ga al-Yaman, yace zaka samu ma'abota littafi, abin nufi ba mutane bane wanda suke marasa ilimi a asna da littafi, saboda haka falyakun awwala ma tad'uuhum ilay shahadatu an la ilaha illallah, lalle ya zanto farkon abin da zaka kiraye su zuwa gare shi shine tabbatar da shaida kan cewa babu abin bauta bisa da cancanta sai Allah subhanahu wataala. A wata ruwaya fi sahih al-Bukhari cewa ila an yuwahhidu Allah azza wa jall, ka kiraye su zuwa ga su kadaita Allah subhanahu wataala. To da haka wannan shine farkon abin da yake wajibi dole akan kowane mutum ya kudirce cewa Allah shine abin bauta wanda ba shi da wani abokin tarayya. To da haka wannan aya ta yi nuni zuwa ga ainihin haka. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala kuma a cikin wannan aya ya bayyana mana matsayin girmansa da ɗaukakuwarsa da bunƙasarsa ta fuskar tsarkakuwarsa daga dukkan wato ainihin wani abu wanda yake na kasawa daga dukkan wani wanda za a rika a matsayin abokin tarayya ga shi Allah subhanahu wataala, inda yace la ilaha illallah, babu wani abin bauta bisa da cancanta sai shi Allah subhanahu wataala. Ko da an riki wani abin bauta ana bautata masa, to wannan bi batil ne, ba wai dan ya cancanta ba. Duk wani abin bauta da za a bauta ba Allah ba, to ba abin bauta ba ne wanda yake na gaskiya, kamar yadda Allah ce zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliy al-kabir. Wato Allah subhanahu wa ta'ala shine abin bauta wanda yake na gaskiya, lalle dukkan wani abin da suke bautatawa ba Allah ba, to wannan abin bauta ne wanda yake na barna ba na gaskiya ba. Allah shine wanda yake mai cikakkiyar dokaka kuma mai cikakken girma, da haka ya zanto ya tsarkaku daga samin wani wanda yake abokin tarayya, ya dokaka daga haka, da haka babu wani abin bauta bisa da cancanta sai shi, kamar yadda yace fa ta'alallahu al-malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Wato Allah wanda yake mai cikakken mulki ya dokaka, kuma abin bauta wanda yake na gaskiya tabbatacce babu abin bauta bisa da gaskiya sai shi, shine ubangijin al-arshi wanda yake mai karamci mai girma abin girmamawa, to shine la ilaha illahu. Sannan kuma cikin haka akwai mai da martani game da kafirai da suke inkari ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, cewar ya za a yi mu maida abin bautarmu ya zanto kwaya ɗaya, bacin kasancewar kowace ƙabila tana da irin abin bautarta da irin tsarin da take bi wajen wannan bauta ɗin, amma lokaci ɗaya ka ce duk mu zubar da ababen bauta mu sanya abin bautarmu ya zanto kwaya ɗaya tallin tal, shi ne Allah subhanahu wa ta'ala, inda suke cewa aj'alal alihata ilaha wahida inna hadha la shay'un ujab, shin yanzu ya sanya dukkan waɗannan ababen bautan namu sun zanto abin bauta kwaya ɗaya, to lalle wannan wani abu ne wanda yake na ban mamaki, wato abu ne wanda yake bako su a wurinsu. To wannan akwai martani a cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cewa la ilaha illahu, babu wani abin bauta bisa da cancanta sai shi Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan shi ne a matsayi na haƙƙi da yake tsakanin wato ainihin bayi da shi Allah subhanahu wa ta'ala, kadaita shi da bauta bin umarninsa na abin da ya yi umarni a kai, hanuwa daga abin da ya yi hani a kansa subhanahu wa ta'ala. To yayin da bawa ya kiyaye wannan haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala, to Allah kuma zai biyo baya da sakamako mafi kyawun sakamako, saboda bawa ya bayar da wannan haƙƙi ne. Shi yasa kamar yadda ya zo fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa Mu'adh ibn Jabal radiyallahu an, shin ka san me haƙƙin Allah akan bayi, kuma ka san haƙƙin da bayi suke da shi akan Allah? Yace Allah da manzansa su suka fi sani. Manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa to haƙƙin da Allah yake da shi akan bayi shine su bautata masa, kada su hada shi da dukkan wani abokin tarayya. Su kuma haƙƙin da bayi suke da shi akan Allah shine Allah ba zai azabtar da dukkan wanda bai yi shirka da shi ba, ga dukkan wanda bai sauka daga wannan haƙƙin na kadaita Allah da bauta ba. To shi haƙƙin Allah da yake ba da yake kan bayi haƙƙi ne wanda yake na dole, amma su haƙƙin da bayi suke da shi akan Allah haƙƙi ne na kyautatawa na falala. Amma an ce masa haƙƙi saboda Allah ya yi alƙawarin cewa dukkan wanda ya bautata masa ya kiyaye dokokinsa to ba zai azabtar da shi ba. To Allah kuma bai saba alƙawarinsa, da haka sai ya zanto matsayin haƙƙi, saboda abu ne wanda yake tabbatacce ba makawa sai ka same shi, saboda Allah bai saba alƙawarinsa, kamar yadda yake wa'adallahi la yukhlifu Allahu wa'adahu walakinna aktharan nasi la ya'lamu. To amma ba wai haƙƙi ne wanda yake na dole ba, cewar idan ba a baka shi ba to lalle zaka bi kadunsa, babu wannan, kyautatawa ce ga Allah subhanahu wataala. Kai da abin da ya dauka ai duk mallakar wuya ne, inji Bahaushe, saboda haka dukkaninku bayi ne da Allah subhanahu wataala, sannan aikin da'ar da kuka yi wajen bautatawa Allah din kadaita shi da bauta datarwarsa ce gare ku subhanahu wataala. Da haka haƙƙi ne na kyautatawa. Shi yasa Ibn Qayyim a An-Nuniyya yake cewa malil ibadi alayhi haqqun wajibun huwa awjaba al-ajr al-azim ash-shani. To wannan shine abinda ainihin ake nufi. To yayin da bawa ya tsayi da wannan matsayi na kadaita Allah subhanahu wataala, matsayi wanda yake na kyautatawa, na kaiwa mutuka wajen kyautatawa, to a lokacin kuma sai ya ci karo da gwaggwaban sakamako, lada wanda yake babban lada, saboda ya tsaya matsayi wanda yake na kyautatawa. Kamar yadda ya ainihin tabbata min hadisi Umar bin al-Khattab radiyallahu an fi sahih Muslim wa fi kitab as-Sunan lil Imam Abi Daud wa bil Musnad lil Imam Ahmad bin Hanbal, lokacin da Jibril alayhi salatu wassalam ya zo yake tambayar manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi sallam cewa mal ihsan, me kyautatawa, sai ce an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, ka bautatawa Allah subhanahu wataala kamar ga Allah kana ganin sa ta fuskar bai kadaita shi da bauta, ta fuskar tsantsar ikhlasi, ya zanto Allah kadai din ake nufata, kamar ga Allah mai kana mai kana ganin sa, wannan halul mushahada kenan. Fa in lam takum tarahu fa innahu yarak, idan hakan bai samu ba to kuma sai koma halul muraqaba, kana bautatawa Allah kana jin ficewa duk abin da kake din Allah yana ganin ka, yana jin ka, ilimin sa yana kewaye da kai subhanahu wataala. To wannan zai ba wa bawa zuciyar sa ya zanto ta kadaito Allah din ne kadai a cikin ta, to a lokacin ibadar sai ta kubuta daga ainihin ashirkul akbar, kuma ta kubuta daga ashirkul asghar, wato shine abin da ya shafa ar-riya'u was-sum'a. To a wannan lokaci bawa ya tsayu matsaya ta maqamul ihsan, ya tabbatar da bautar Allah subhanahu wataala irin bautar da Allah yake nema a wurin sa, ta yanda dukkanin aikinsa zai zama na Allah yake rufata kawai. Shi yasa yazo a ruwaya al-Musnad lil Imam Ahmad bin Hanbal min hadisi Umar bin al-Khattab radiyallahu an da lafazin cewa an ta'amala lillah ka annaka tara, wato kayi aiki domin Allah kamar ga Allah kana ganin sa. Yazo kuma min hadisi Abi Huraira radiyallahu an fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim, lafazin al-Imam Muslim fi sahih Muslim fi kitab al-Iman cewa me mal ihsan, sai ce an takhasha Allah ka annaka tarahu, wato ka rinka jin tsoron Allah subhanahu wataala, tsoron Allah da ya kunshi ilimi na sanin cewa Allah din shi ya halicce ka, shi ya cancanci ka bautatawa, tsoron Allah da ya kunshi ganin girman wanda yake jin tsoro din shine Allah subhanahu wataala. Wannan sai ya bayi zuwa ga tsantsar bauta da kore dukkan wani dangi daga dangogin shirka da dukkan wani jinsi daga jinsosin shirka. To a lokacin bawa sai ya zanto kuma zai fuskanci sakamako wajen Allah subhanahu wataala, tsayuwa da yi da wannan kyautatawa, to sai kuma Allah ya bashi sakamako mafi kyau kan wannan kyautatawa da yi, saboda Allah ya ce hal jazaul hisari illa al ihsan, shin sakamakon kyautatawa ai sai kyautatawa, ma'ana kyautatawa ba ta da wani sakamako sai me sai kyautatawa, shine hal jazaul ihsani illa al ihsan, kamar inda yace lil ladina ahsanu al husna wa ziyada ولا يرهق وجوههم كثر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. Lalle ga wanda suka kyautata a nan duniya, suka kadaita Allah da bauta, suka kiyaye dokokinsa, suna da sakamako mafi kyau, ita ce aljanna, wa ziyada da kuma ƙari, wanda shine ganin Allah din subhanahu wataala. Kamar yadda hadithu Suhaib bin Sinan ya yi nuni akan haka, wanda yake fi sahih Muslim wa bil Musnad lil Imam Ahmad bin Hanbal. To wannan kaga ka'idar da Allah ya sanya, idan kai aikin kirki kwaya ɗaya kyakkyawa, to ba wai iya kyakkyawan za a ba kwaya ɗaya ba, a'a za a linka maka ne har zuwa me, har zuwa gida goma, daga gida goma ma a linlinka ma har zuwa 700, daga 700 ma har zuwa mai linkin ba linki. Shi yasa da Allah ya ce lil ladina ahsanul husna, sai ya ce me wa ziyada, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, ma'ana da kari kenan shine ka'idar man ja'a bil hasanati falahu 'asharu amthaliha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Idan kuma mummunan aiki kai to sai a baka sakamako da dai wannan mummunan, kaga wannan cikar me cikar adalci ne shi Allah subhanahu wa ta'ala. To da haka wajibi ne ƴan uwa mu tsayu wajen kadaita Allah da bauta da kiyaye dokokinsa, musamman cikin wannan wata wanda yake mai tarin albarka, shahru ramadan. Mu kiyaye kanmu daga riya, mu kiyaye kanmu da dukkan wani abu wanda zai bayu ya zanto wani Allah yana da wani rabo cikin wannan abu dukkan kantarsa. Mu yi kokari dukkan aikin mu ya zanto lillah wa fillah wa ila Allah, domin Allah ne subhanahu wa ta'ala. Wannan shi zai ba mu mafita, shi zai ba mu sira. To shine abinda Allah yake nuni a anan kenan. Sannan kuma Allah ya yi nuni akan cewa lalle zai tara bayi a ranar alkiyama, domin me? Domin sakamakon aikin su. Kowa ya samu abinda ya aikata a nan duniya na sakamako. Wannan tabbatar da cewa lalle alkiyama za ta tsayu. Allah zai tara dukkanin halittu gaba daya, kamar yadda yace qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum, kace da su lalle na farko da na karshe lalle ababan tarawa ne zuwa ga wani lokaci a wani yini wanda yake sananne, shine yinin alkiyama. Allah zai yi wannan domin me? Domin sakan yawa bayi abin da suka aikata. Wato nuni akan cewa wannan ibadar da za ku yi ga Allah subhanahu wa ta'ala, kadai tashi da bauta da za ku yi, a'a kar ku yi tunani kawai dan Allah shi ne mahaliccinku za ku yi masa wannan bautar haka kawai, a'a saboda cikar adalci da shi Allah subhanahu wa ta'ala da kyautatawarsa ga bayi da kuma jin kansa gare ku, wannan bautar amfaninta ba ga Allah yake komawa ba, yana komawa ne zuwa gare ku, wanda za ku girbi wannan amfanin shi ne a ranar alkiyama. Domin bayan nan duniya kuma akwai wani gida, muna nan darul duniya, gidan duniya, to akwai darul barzakh wanda shi ne kabari, sai kuma darul akhira gidan lahira wanda shi ne tabbataccen gida wanda babu lokacin karewarsa. Su ne gidaje guda uku da dan adam zai rayu a cikinsu, kamar yadda Ibn Qayyim ya ambata a littafinsa Kitabur Ruh. To da haka akwai ranar wannan sakamako, kuma sakamako ne wanda yake na adalci, kowa za a bashi abin da ya aikata. Kamar yadda Allah cewa nadaul mawazin alqista li yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardal atayna biha wa kafa bina hasibin. To da haka dukkan wanda ya aikata wani aiki na alkhairi zai gani, fa man ya'mal mithqala darratin khairan yara wa man ya'mal mithqala darratin sharran yara. Duk abin da ka aikata duk kankanta sanar khairi to zaka ganshi, haka duk abin da ka aikata duk kankanta sanar sharri shi ma zaka ganshi. To wannan kaga nuni akan cewa lalle alkiyama akwai ta. To wajibcin yin imani da ainihin cewa lalle alkiyama akwai ta, wanda wannan rukun ne min arkanil iman, imaninka da Allah, imaninka da manzala, imaninka da malaiku, imaninka da littattafan da Allah ya saukar, ba zai cika ba har sai kai imani da cewa akwai ranar alkiyama, wanda ita ce ranar da za a yi sakamako kan ayyukan bayi. Sannan kuma sai Allah ya bayyana mana subhanahu wa ta'ala cewar lalle wato ainihin alkur'ani a zancensa ne ba halitta ba. Sannan kuma ya bayyana mana cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala a duk abin da ya zo daga gare shi gaskiya ne, ba abin da yake ba gaskiya ba. Labaruka da Allah ya bayar na abin da zai faru ranar alkiyama da tsayuwar alkiyama din, wannan gaskiya ne. Haka labarukan da Allah ya bayar wanda suka shafi kansa duk gaskiya ne. Labarukan da Allah ya bayar na al'umumi da suka shuɗe da manzanni da annabawa da aka yi, wannan duk gaskiya ne, ba abin da yake ba gaskiya ba. To don haka maganar Allah ta cika wajen zantowar ta gaskiya ta fuskar duk abin da ya bada labari. Kiyaman nan lalle za ta abu haka ne. Sannan kuma maganar Allah ta cika wajen zantowar ta gaskiya ta fuskar mai adalci shi Allah subhanahu wa ta'ala. ta yanda zai sakan yawa kowa abin da ya aikata, kamar yadda yace watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Allah shine wanda yake mai yawan ji kuma mai yawan sani, sannan kuma a nan akwai shiryarwa ga bayi cewa su zanto masu gaskiya, duk abin da za su yi su furta gaskiya kar su zanto masu ƙarya. Gaskiya ita take ba wa mutum mafita, take ba shi matsayi na daraja, irin matsayin da bai iya samu ta kowace irin hanya in ba hanyar gaskiya ba. Ƙarya kuma tana ƙasƙantar da mutum, ko da kana gani kayi ƙarya ba a gane ba, to Allah ya san mai ƙarya kai, to a ƙarshe dai za ka fuskanci mai ƙasƙanci da ainihin ƙalubale. To da haka cikin wannan akwai shiryarwa gaba da lazimtar gaskiya wajen magana, lazimtar gaskiya wajen aiki, lazimtar gaskiya wajen mu'amala tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala, ko mu'amala tsakaninka da bayin Allah subhanahu wa ta'ala, ka zanto mai gaskiya. Kamar yadda ya zo min hadithi Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa alaikum bis-sidiq, ina horanku da ku lazimci gaskiya, ku zanto masu gaskiya. Fa inna sidqa yahdi ila al-birr, domin ita gaskiya tana shiryar da mutum zuwa ga nagarta, ya zanto nagartaccen mutum. Wa innal birra yahdi ila al-janna, ita kuma nagarta tana shiryar da mutum zuwa ga me? Zuwa ga aljanna, zuwa ga aljanna. Da haka mu zanto masu gaskiya, kar mu zanto masu ƙarya, kar mu zanto masu yi wa junanmu ƙage da sharri saboda wani sabanin ra'ayi ko wani abu na hassada da sauransu. A'a, ko makiyinmu ne mu faɗi gaskiya a kansa, kamar yadda za mu faɗi gaskiya a kan wanda yake masoyinmu, to wannan shi zai bayi zuwa ga al'umma ta ci gaba. Amma duk al'ummar da ya zama na ƙarya ba ta zama komai a cikinta ba, to wannan al'umma duk yadda ake ganinta da ci gaba, to sunanta mai rushasshiya, don ba za ta kai labari ba. Amma duk al'umma da ta ɗauki gaskiya ita ce a matsayin abin adonta, to duk yadda ake ganin wannan al'ummar da ci baya da gazawa, to lallai ita ce al'ummar da za ta zanto maɗaukakiya, domin ita ce ta riƙe hanyar da take mai ɓillewa, hanyar da babu mai babu karkata a cikinta. Da haka mu zanto masu gaskiya cikin duk abin da za mu faɗa, cikin duk abin da za mu aikata, cikin duk abin da za mu yi na mu'amala. Idan ya zanto kafiri ba musulmi ba tun a lokacin aljahiliya, sun san cewa ƙarya aibu ce, suna ƙyamatarta, to ina ga kai musulmi kuma. Idan ya zama na Abu Sufyan, kamar yadda yake fi sahih al-Bukhari min hadisi Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma, yake cewa lokacin da Hiraqal yake masa tambayoyi, to sai masa tambaya, sai yake cewa to yanzu na samu gaban da zan iya shigar da ƙarya in ɓata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to amma ina jin kunya da takaici a naƙaltu a tarihi cewa na taɓa yin ƙarya. A lokacin fa yana ɗan jahiliya, amma yanzu babban abin takaici sai ya ga mai wa'azi ko mai da'awar malinta, mai sunan malinta, sai ga a wajen wa'azin ba ƙarya yake, ko kuma dan saɓanin wata masala sai ya ƙirƙiro ƙarya ya jingina wa ɗan uwansa don ya ɓata shi, kuma da sunan wai kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyu musibatin hadhihi, ayyu fitnatin hadhihi. To wannan shi ya bayi muka zanto baya, amma inda za mu riƙe gaskiya mu jajirce mu tsaya, to lallai ilallah da mun ga canji, da mun ga matsayi da za mu samu wajen Allah subhanahu wa ta'ala, da bunƙasar dukkan wani abu da muka sa a gaba, lallai za mu ci karo da matsaloli a sakamakon maƙaryatan su suka fi yawa, za mu ci karo da matsaloli da ƙalubale iri-iri, to amma dai idan muka tsaya muka jajirce, to mu ɗin mu za mu ci nasara, mu za mu samu rinjaye. Da haka mu daina ƙarya, mu daina ƙarya, duk abin da za mu yi mu faɗi gaskiya, in ba za mu iya ba to mu yi shiru mu kame baki mu karbi magana, kamar yadda manzo Allah ya mana wasiya. Da haka hadisi fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, ko ka faɗi alkhairi, ka faɗi abin da yake na gaskiya, ko kuma kai shiru. In wannan ba zai ba kana jin tsoron cewa an ka faɗi gaskiyar za a samu matsala, to ja bakin ka kai shiru, ja bakin ka kai shiru, sai ka samu taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. To shine sai Allah ya biyo baya da cewa famalakum fil munafiqina fi'atayn, famalakum kuma me ya same ku ne, me kuke da shi, wasu abubuwa kuke da su na dalilai wanda har suka ba ku dama kuke wannan sabanin. Wasu daga cikin ku su yi hukunci akan cewa ai masu imani ne, musulmai ne, wasu kuma su yi hukunci akan sabanin haka cewa ba masu imani ba ne, don haka a yaƙe su. Me kuke da shi na dalilai? Wato wannan a inkari ne Allah subhanahu wa ta'ala yake kan cewa ba ku da wani abu na dalili akan haka. Shi ne famalakum fil munafiqina, me ya same ku ne fil munafiqina, cikin lamarin waɗannan munafikai, fi'atayn, alhali kuka rabu jama'a gida biyu. Kaga ala alaji da shi ka fitar ala kaiwa je kawai kaiwa da ka فما لكم في المنافقين فئتين الحال كك رب جدا بيو جماعة جدا بيو وأن فئتين يضم منصوب ني على الحال نون حال اللي سكسا مكان سوء تشكي تفسك سنكس جدا بيو وسسنا قرن تشيو آآ a basu masu imani ne, wasu kuma suna ganin cewa a'a a yaƙe su ba masu imani ba ne. Wanda wannan shi ne abinda ahalul basara suke kai, kuma shi ne daidai sabanin ahalul kufa. Su suna gani wannan mansubun ne bil idmar, an gane da kyau. Me ke gare ku cikin lamarin munafikai kuka kasance jama'a biyu? Ai kanu fi'ataini, an gane da kyau. To wannan kuma kuskure ne, wancan wajahin shi ne wajahin da yake daidai, kamar yadda yake faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce fama lahum ani tadhkirati ma'uridin, me yake gare su ne game da tunatarwa da ake musu, alhalin ga su suna masu kauda kai, suna masu bijirewa game da wannan tunatarwa, game da wannan wa'azin da ake musu na cewa su bi Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan aya tana magana ne akan suwa, fama lakum fil munafiqina fi'atayn. Ya tabbata fi sahihi al-Bukhari wa fi sahihi Muslim wa fil musnad lil imam Ahmad bin Hanbal min hadisi Zaid bin Thabit radiyallahu anhu, yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya fita zuwa ga ghazwatul Uhud, yaqin Uhud, wanda an yi shi ne a shekara ta uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Shi Uhud dutse ne a nan Madina, an ce masa Uhud saboda ya kadaita shi kadai ba tare da ya joni da sauran duwatsun da suke wurin ba, li tawahudihi an baqil jibal. To saboda wannan aka ce masa Uhud. To yayin da ya fita, sai aka samu wasu daga cikin sahabbai din, su ma an musu hukuncin daga cikin sahabbai saboda tare suke da sahabban, saboda haka su ma sai aka dauka cewa dukkaninsu sahabbai ne na gaskiya. To sai suka dawo, ba su tabbata ba wajen wannan yaƙi. To wannan sai ya bayu ragowar sahabbai, sai suka yi tattaunawa a kansu. Wasu suka ce waɗannan munafikai ne, ba su yi imani ba, da haka mu kashe su mu yaƙe su. Wasu kuma suka ce a'a, kar mu kashe su, ai sun musulunta, mu ƙyale su. To wannan sai ya bayu aka samu kai kawo. To shi da Allah ya saukar da wannan ayar domin inkari akan haka, bisa wannan ruwayar kenan. daga Zaid ibn Thabit radiyallahu an. To haka hadisi ma yazo daga Abdurrahman ibn Auf radiyallahu an, wanda al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fidda shi al-Littafin sa al-Musnad rahimahullah. Abdurrahman ibn Auf yake cewa an samu wasu daga Larabawa sun yi kaura sun zo Madina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a matsayin musulmai masu mi kauya. To sai zaman yanayin garin Madinan bai karbe su ba, sai suke kamuwa da zazzabi da rashin lafiya da matsaloli na rashin dacewar tsarin jikinsu da tsarin garin Madina ne a yanda su suke fada. To da haka sai suka bar Madina suka yi kokarin dawowa. To shine sai sahabbai suka ce da su, a me yasa kuka dawo kuka bar Madina kuwa? Sai suka ce, ai ga abin da yasa, mun kamu ne da rashin lafiya zazzabi, yanayin garin Madinan bai karbe mu ba, shi yasa. To wasu daga cikin sahabbai sai suka ce, a waɗannan ba su yi imani ba, daman ba gaskiya suka zo da ita ba, saboda haka a yaƙe su. Wasu kuma cikin sahabbai suka ce, a abasu sun yi imani. To wannan tattaunawar da aka samu tsakani shi ya bayu, sai Allah ya saukar da wannan aya ɗin. Saboda haka akwai zantuka wajen bayanin me ye sababin saukar wannan aya, zantuka da dama. To amma mafi yawa ba su inganta ba, shi yasa za ka ga Abul Faraj Ibn Al-Jawzi rahimahullah a Zadul Masir za ka ga ya kawo zance ɗai-ɗai har guda bakwai wajen mai ake nufi da famalakun fil munafiqina fi'atayn. To idan muka duba shi hadisu Abdurrahman bin Auf za mu ga bai inganta ba, saboda illoli guda biyu. Ya zo ta hanyar Muhammad ibn Ishaq, wanda mudallis ne kuma ya yi an'ana. Al-illatul ula kenan, al-illatul thaniya shine al-inqita', saboda shi Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf lam yasma' min abihi, bai ji daga babansa Abdurrahman ibn Auf, kamar yadda yake a Kitab al-Marasil libn Abi Hatim. An gane da kyau? Da haka wannan hadisin shi bai tabbata ba. To sauran hadisin shi Zaid ibn Thabit, wanda yake a Sahih al-Bukhari da Sahih Muslim da al-Musnad da ma wasu daga cikin malaman hadisi. To shi ya ce ga sababi ɗin ga mutanen Madina ne sun fita zuwa ga jihadi na yaƙin Uhud, ƙarshe kuma sai suka dawo suka fasa, saboda ragowar sahabbai sai wasu suke ganin cewa waɗannan ba musulmai ba ne, wasu kuma suke ganin cewa a musulmai ne, sai Allah ya saukar da wannan aya. To shi wannan hadisi na Zaid ibn Thabit idan muka kalle shi da kyau za mu ga yana yin batu ne a kan ga mutanen Madina, mazauna Madina. Mu riƙe wannan da kyau. To idan muka dubi ita wannan ayar za mu ga tana da alaƙa da ayar da ta biyo bayanta. Da Allah ya ce, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa, sun so da a ce ku kafurta kamar yadda suka kafurta, sai ku zanto daidai wa daidai da su. To kaga wannan waddu suwaye suka so suka yi guri, su ne dai munafikai ɗin, kamar yadda At-Tabari ya faɗa a Jami'ul Bayan an ta'awili al-Qur'an, haka Al-Qurtubi a Al-Jami'u li Ahkam al-Qur'an, haka Ibn Ashur a Tahrir wa Tanwir da jama'a min al-mufassiri, su ne munafikan ne, su ne waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa, sai Allah ce fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah, cewa kada ku riƙa daga cikinsu a matsayin masoya, kuna ƙaunarsu kuna musayar soyayyar juna har sai sun yi ƙaura cikin yaɗa tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala. kaga an gabaci me batun kaura to ita kuma madina ita ce mai darul hijra ai garin kaura din daga duk inda aka iyo kaura nan za a zo to kuma shi Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu yace mutanen madina ne to anan Allah kuma ya sanya sharadi na zanto wasu mutanen kirki su zanto ƴan uwanku mu'mine wanda za ku kaurata daga cikin sharadin shine me su yi kaura to su kuma wadancan suna gidan kauran ne shine al-Madina ita ce darul hijra to kaga ina magana cewa su waɗannan mutanen Madina ne shi kuma wancan hadisin na Abdurrahman ibn Auf idan muka kalle shi kaga shi bai ma inganta ba kamar yanda na gabatar kama aslaftu bai inganta ba saboda haka la yuhtaju bi ba za ka ba hujja da shi ba idan muka dauka kuma ya inganta to kaga shi a cikin sa ai akwai batun hijira kawara suka yi an gane ba to tunda sai daga sun yi kawara to kuma ina batun mai sanya musu sharadi kuma na cewa har sai sun yi me har sai sun yi kawara ai sai daga sun yi sun zo garin Madinan yanayi na rashin lafiya ya same su kamar yadda suka faɗa dalilin wannan suka bar Madina in ma ya tabbata to kaga shi bai ma tabbata ba balle a wawuce shi na Zaid ibn Thabit to shine wanda ya tabbata to shi kuma kaga an ce a garin Madina nan kuma Allah yana bayyana daga cikin sharuɗan da za a karɓe su su zanto masu imani ƴan uwan junanku shine su yi ƙaura to kuma an ce a Madina suke to kaga madinan kuma ita ce gidan hijira kamar yadda tsabir ya bayyana a jami'ul bayan an ta'awili ayil qur'an an gane da kyau wannan kenan to da haka kenan wannan hadisi na ba zai zama cewa shi ne sababi na saukar ita wannan ayar saboda gashi Allah ce hatta yuhajiru fi sabilillah ana magana al-muhajara kuma shine daga ko ina zuwa ga me ila al-Madina zuwa ga Madina li annaha darul hijra ba zai tafi ba kamar yanda at-Tabari yayi wannan bayani a Jami'ul Bayan 'an ta'wili ayatul Qur'an haka Abu Su'ud irshadul aqal as-salim haka Abu Hayyan al-Bahr al-Muhit haka al-Qurtubi al-Jami'u li ahkam al-Qur'an da dai jama'a min al-mufassirin sai dai shi Ibn Ashir yayi nuni zuwa ga wani abu al-Muhadhar al-Wajiz cewa sai dai in an dauki al-Muhajara din wato shine barin aikin sabo haka al-Sheikh al-Allama Abdullah ibn Fudi Abdullah ibn Gwandu Biya'ut Ta'wil yace sai dai a dauki cewa hatta yuhajiru fi sabilillah ma'ana har sai sun dawo daga barin abin da suke kai na kafirci na sabawa to kaga ya zama hijira anan ana nufin me barin sabo kenan tunda da mai hijira ta kasu kasu uku akwai hijratul makkah hijira ta fuskar mai barin wuri daga gari zuwa wani gari daga wani wuri zuwa wani wuri akwai kuma hijratul amal hijira ta kaurcewa mai mummunan aiki in ka kaurcewa aikin sabo shi ma na ce masa mai hijira akwai kuma hijratul amil kaurcewa mai aikata aikin sabo saboda bai jin nasiha kuma ci gaba da mu'amala da shi zai haifar da ya toge kan wannan aikin sabo ne to kaga wannan ana ce mata mai hijira shi yasa kamar yanda yazo min hadisi Abdullah ibn Amr في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم لفظ الإمام البخاري جوا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده سيتي والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه حقيقة المسلمين شيني وند مسلمي سكا كوبيتا دغ شر هننسا دكما شر هرشنسا hakikanin mai yin hijira mai yin kaura shine wanda ya kaura cewa abinda Allah ya hana shi kaga nan an ambaci kaura cewa aikin sabo da me da cewa hijira saboda haka sai dai ya zanto to wannan fuska to wannan kuma zai zama ne khilaful mai asal ne haka shi ma Ibn al-Arabi ya tafi akai a ahkamul Qur'an cewa wannan hadisin na Zaid ibn Thabit shine sababi. To sai ya nuna cewa hijrar da ake nufi anan hijra ce ta kauracewa aikin sahu. Haka Ibn Hajar shi ma a Fathul Bari ya tafi akan cewa hadisu Zaid ibn Thabit shine sababin saukar wannan ayar. To amma abinda yake daidai a babin shine maganar da ta zo daga Mujahid ibn Jabah, wanda al-Imam Abu Ja'far al-Tabari ya fitar da ita a Jami'ul Bayan an ta'awil al-Qur'an. Haka Ibn Abi Hatim ya fitar da ita a Tafsirul Qur'an al-Azim, wanda ta tabbata zuwa ga shi Mujahid ibn Jabal, asalin sahihun ne da kuma mursal ne, tunda shi Mujahid tabi'i ne. Sai ya bada labari kuma abin da ya faru a lokacin manzon, su kaga wannan ya zo mai mursal, dole a sami al-wasita, wanda wannan wasitan kuma shine sahabi, amma ya inganta zuwa ga shi Mujahid ibn Jabal. Didda akwai hanyoyin da ba su inganta ba zuwa gare shi, an gane da kyau. Yana cewa wannan aya ta sauka ne kan wasu daga cikin Larabawa wanda suka taho daga Makka da nufin cewa su masu yin ƙaura ne, suna masu bayyana haka. Daga baya kuma sai suka ce suna so za su koma Makka saboda suna da wasu kayayyaki da wasu abubuwa da dukiya, suna so za su dawo da wannan kayayyakin. Ƙarshe sai suka yi ridda, suka bar musulunci. To wannan sai ya bayu sahabbai suka rabu gida biyu, wasu suka ce a'a wannan a yaƙe su ba musulmai bane, wasu kuma suka ce a'a musulmai ne. Ai ga abin da ya faru. To shine Allah ya saukar da ita wannan aya don bayyana mai matsayar cewa lalle waɗannan tintiran munafikai ne, ba musulman kirki bane. An gane da kyau. Yayi inkari akan wannan sabanin, kuma ya tabbatar da cewa su din ne munafikai ne, ba musulmai bane. To duk da wannan wato ainihin mursal ne, to amma dai shi ya dace da bayyana menene sababi ne. Waɗancan kuma hadisin Zaid bin Thabit zai zama da cewa ba wai yana nufin cewa ayat ta sauka dan wannan din bane, yana nufin cewa shi ma wannan zai shiga cikin me, cikin fadin ayat, domin magabata suna wannan, kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan a Al-Muqaddimatu fi Usulut Tafsir. Haka Az-Zarkashi ya kawo a Al-Burhan fi Ulumul Qur'an cewa sahabi yakan iya cewa aya kaza ta sauka sababin kaza, ba wai yana nufin cewa wannan kazan shine sababin saukar ayar ba, yana nufin cewa fadin ayar ya kunshi wannan kaza ne. To suna da wannan salo ne, an gane da kyau. To wannan kaga shi dai shi zai dace da ayar da kuma ayoyin da suka biyo bayan ta, tunda Allah ce hatta yuhajir fi sabilillah, kuma da ya ce fa in tawallaw fa khuduhum, sai ya ce waqtuluhum haythu wajadtumuhum, cewa idan suka juya baya kuma to ku kama su kuma ku kashe su. To kaga abu ne sananne, ai munafikai manzo Allah bai kashe su, balhani ma yake akan me, a kashe su. An gane da kyau, sallallahu alaihi wasallam, hani ma yake akan a kashe su. Kenan kaga wato wannan yana nuna cewa waɗancan abubuwa da aka ambata ana nufin cewa za su shiga fadin ne, fadin ita ayan ne. Tunda su munafikai muka duba tarihi manzo Allah hadisi a Sahihul Bukhari da Sahih Muslim, manzo Allah ya hana ce kar ku kashe su, domin kada mutane su ce annabi Muhammad yana kashe mai, yana kashe sahabbansa, saboda a zahiri ana ganin cewa mai sahabban ne, amma kuma fil hakika ba sahabban bane. To Allah ya sanya daga cikin sharadi in sun juya baya kuma ai mai a kashe su, wanda munafikai ko manzo Allah bai kashe su saboda maslaha diniya, saboda siyasa shar'iyya. An gane da kyau. To wannan shine ayar, akwai ragowar bayani a kanta, an nuna mu lokaci yayi. Wa bi hadzal qadar kifaya, walhamdulillahi rabbil alamin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To Allahu akbar.